بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، السلام عليكم ورحمه الله. يوم سافير لتنين 28 ga watan جمال الاخره هجره 1446 wanda ya dace da 30 ga watan Disamba miladiya 2024. zamu karatu a cikin Lum'atul Itiqad Al-Hadi ila Sabilir Rashad ta al-Imam Muwaffaquddin Ibn Qudama Al-Maqdisi rahmatullahi alayhi. Al-Sheikh Muwaffaquddin Ibn Qudama Al-Maqdisi ɗaya daga cikin manya-manyan malamai Abu Muhammad Abdullah ibn Ahmad ibn Qudama Al-Maqdisi, Allah ya gafarta masa, wanda ɗaya daga cikin manya-manyan malamai da aka yi a tarihin Musulunci, wanda malamai da dama sun mashi yabo sosai, irin su Imam Zahabi, irin su Ibn Kathir cikin Bidawan Nihaya. Na cewa Sheikh Muwaffaquddin Ibn Qudama Al-Maqdisi, wanda ya wallafa Al-Mughni a fiqhu kenan, shine Abdullah ibn Ahmad ibn Muhammad ibn Qudama, Sheikh Muwaffaquddin Abu Muhammad Al-Maqdisi, imamun alimun bari'un lam yakun fi asrihi bal wala qabla dahrihi bi mudda afqahu minhu, kamar yadda Ibn Taymiyyah yake fada cewar Ash-Shaykhu yake cewa ma da khala Sham ba'da al-Awza'i afqahu min Ash-Shaykh al-Muwaffaq, ba wanda ya shiga Sham bayan al-Awza'i da yake ga fiqhu, wanda ya fi fiqhu akan shi wannan malamin. Haka Imam Zahabi shi ma a cikin siyar ina wasu take da Ash-Shaykhu al-Imam al-Qudwa al-Allamatul Mujtahid Shaykhul Islam Muwaffaquddin, wanda an haife shi 1541 ya rasu 620 bayan hijira. Ya da rubuce-rubuce irin su al'umda din fil fiqhi, irin su manasikul hajji, dhammul waswas, dhammut ta'wil, sa'al mughni, radatun nazir da sauran abubuwan da ya rubuta na ilimi rahmatullahi alayhi. Saboda mun riga mun dan samu jinkiri, dan haka za mu ci gaba ne kai tsaye dan muna son mu kammala littafin gaba daya insha Allah. Littafin ya samu shuruh musamman ga manya-manyan malamai guda uku da suke wato hujja a wannan zamanin. Akwai sharhi na Muhammad ibn Salih al-Uthaymeen, gashi akwai na Salih ibn Abdul Aziz ibn Muhammad al-Sheikh, akwai na Sheikh Salih al-Fawzan. So da haka malamai na zamani sun dauki sun mai sharhi saboda muhimmancin shi. Wannan littafi na Lum'atul Itiqad Al-Hadi ila Sabilir Rashad, wanda idan aka ce lum'a daga cikin ma'ani nata wato a lugha kenan al-bulgha min al-aish, abinda zai ishe ka na rayuwa. So da haka Lum'atul Itiqad wannan wani guziri ne na aqida ingantacciya da ta dace da manhaji na magabata malamin din kulle maka a cikin wannan littafi nashi. So kamun mu ci gaba da shi karatun insha Allah na shi mana Abu Muhammad Abdullah ibn Ahmad ibn Qudama al-Maqdisi, wanda muka ci haihuwarsa 1541 wanda ya rasu 660. Wannan littafin ya tattaro wato zubda a tattaro aqida ne wadda ta dace da tafarki na magabata in mazanjiya as-salafus salih insha Allah. Daura karo na biyu kenan wannan zan yi a cikin wannan watan bayan mun kammala mun zo wato lugatul muhaddith akan ilimin hadisi kenan. So kamun mu shiga cikin littafin kai tsaye, akwai wata shimfida da Sheikh Muhammad ibn Salih al-Uthaymeen yayi a wannan sharhin, ya kawo su qawaid hamma fil asma was sifat da nake so mu karanta su, amma dai a takaice wato kuma a gurguje wata muqaddima ko wasu qawaid da suke da muhimmanci game da sunaye da kuma sifofi na Allah. Al-qa'idatu al-ula shine mal fil wajibi nahwa nusus al-kitabi was sunna fi asma'illahi wa sifatihi, abinda yake wajibi game da nassoshin Qur'ani da Sunna ga sunayen Allah da kuma siffofin Allah. Malam yace al-wajibu fi nususil kitabi was sunna ibqa'u dalalatiha ala zahiriha min ghairi taghyirin li anna Allah anzala al-Qur'ana bi lisanin arabiyyin mubin. Malam yace abinda yake wajibi ga nassoshi na Qur'ani da Sunna shine a wanzar da ma'anarsu akan zahirin su, wato kada a canza su, domin Allah ya saukar da Qur'ani da yaren Larabci wanda yake a bayyane aka annabi isar da wannan sako. So da haka a bar waɗannan sunayen da suke, da aka ce Allah na da hannu, a bar wannan hannu a yanda yake, bal ya dahu ma basu tani, ya ce hannu ne guda biyu waɗanda suka dace da Allah ɗin, da sauran siffofi da suke da irin wannan. Da haka hannuwa ne guda biyu haƙiƙatai ne, fajiru isbatu dalika kullihi, za a tabbatar da wannan gaba ɗaya. So sai kuma alqa'idatu thaniya fi asma'illahi, malan yace wata hata hadhihi alqa'ida furu, anan akwai su furu game da sunayen Allah. Na farko asma'ullahi kulluha husna, sunan Allah gaba ɗayan su mafi kyawu ne, sunan Allah gaba ɗayan su alhusna ne, wato sun kai baligha fil husni, fil husni wato gayatu wallahi alasma'ul husna. Da haka ga arrahman, kaga suna ne cikin sunayen Allah wanda yake nuni akan sifa azima, tace arrahma, muka ce arrahman, arrahmal wasi'a, rahama mai yalwa. So dan haka bai cikin sunayen Allah addahar, addahar bai cikin sunayen Allah domin yana da gayatul husn. So dan haka la tasubbu addahara fa inna Allaha huwa addahar. To haka ne mai wannan ma'anar wannan hadisin na Muslim, ma'anar shi Allah shine malikud dahr, fa inna Allah huwa dahr, sai zama ma'anar shi shine Allah shine mamallakin wannan zamanin wanda yake sarrafa shi, aga biyadil amr yuqallibul layla wan nahar, hadisin Bukhari. Har iyo daga cikin rassan wannan ka'ida asma'ullahi ghairu mahsura bi adadin muayyan, sunan Allah baka cewa ga yawansu, baka cewa ga adadinsu, a'a in ka dauki hadisin as'aluka allahumma bi kulli ismin huwa lak samaita bihi nafsak aw anzaltahu fi kitabik aw allamtahu ahadan min khalqik aw ista'tharta bihi fi ilmi al-ghaibi indak, kina ko inda bamu da ilimi akan su Allah ya maka shi sani. Hadisin Ahmad الشيخ الألباني إنغان تاشي أتكين الصحيحة. هيا أكوي استأثر الله به في علم الغيب إنه لا يمكن حصره والإحاطة به. ألا يبر وانا إلم باب وانا زي إحاطة يتي ياسين شكوك ما غاشي غاشي لسورنزو. تو وانا حديث يازام حقا شدك بحديث إن لله تسعة وتسعي نسمن. تندق وانا حديث يتي ألا ينا رسونا يدريبا ليا من أحصاها دخل الجنة, حديث بخاري مسلم. Can kuma gashi mun ce akwai sunayen da Allah ya bar ma kanshi sanin su waɗannan sunayen. To ma'anar wannan hadisin inna lillahi tis'atan wa tis'i nasman, sai a ce inna min asma'illahi, daga cikin sunayen Allah akwai tis'atan wa tis'i nasman man ahsahara khalil janna, ba ana nufin ba a'a daga cikin sunayen Allah akwai su sunaye 100 ba ɗaya. To da haka wannan ba ana kiddige laisa ati wa laysa al-muradu hasru asma'ihi ta'ala bi hadha al-adad, ba wa ana iyakanta sunan Allah bane da wannan adadan. Malaika kuma sai da yace wa naziru hadha an taqula indi mi'atu dirham a'adtu hal as-sadaqa ila ya dinari 100 na kirga su dan ya sadaka. To fa la yunafi ay yakuna indaka dirahim ukhra, wannan bai kura a ce akwai wasu dirahim din kuma a'adtaha li ghayri as-sadaqa, sai ne sai ka fidda 100,000 ka bara sadaka. To wannan bai hana kuma a ce akwai wasu a cikin aljihunka. Da haka da aka ce inna lillahi tis'atan wa tis'i nasman, ai min asma'illahi, daga cikin sunayen ne, ba wai za a ce ba a kadai wannan sunayen sune sunayen Allah. Sai far'i na uku shine asma'ullahi la tathbutu bil aql wa innama tathbutu bish-shar, sunayen Allah ba sa tabbatuwa da hankali kadai, suna tabbatuwa ne da shari'a. yace fa hiya tawqifiyya tawqifiyya ne hiya akwai dalili akan su tawqafu yatawqafu ithbatuha ala yatawqafu kana tsayawa game da su ayi tawqufi akan su wannan tabbatar da su ala ma jaa ala shar ga abin da yazo ga shari'a da haka fala yuzadu fiha wala yunqas ba ragi babu kairi da annal aqala la yumkinuhu idraku ma yastahiqu ta'ala min asma domin shi hankali ba ya iya raskar abin da cancanta ga Allah daga sunaye fa wajibul wuqufu fi dalika al shar da haka sai a tsaya ga inda waye kifa inda amrihi kenan mutum ya tsaya to wannan kenan sai kuma far'i na hudu shine kullu ismin min asma'illahi fa innahu yadullu ala dhatillahi wa ala sifatil lati tadammanaha wa ala al-athar mutarattab alayhi in kana mutaaddiyan sannan kuma dukkanin suna daga cikin sunayen Allah yana nuni akan zati na Allah da kuma wannan siffar take kunshi a ciki shi kunshi a ciki kaga yanzu maka dauki al-awwim al-awwim kaga malam yace fa la yatimul imanu bihi hatta tu'mina bi ithbati hisman min asma'illah a tabbatar da shi sunan na Allah dalil ala zati yana kuma nuna akan zatin Allah wa alama ta bambana min sifa wa hiya al-awwama tace siffar da ke karkashin wannan kenan haka muka dauki mutaaddi ar-rahman shi ma ciki akwai wata irin sifa kenan ar-rahma a ciki to sai kuma ka'ida ga wannan siffofin Allah ita ma anan zamu samu akwai reshen ta sifatul lahi kulluha ulya siffofin Allah gaba ɗayan su madaukaka ne sifatu kamal wa mada siffofi ne masu cika na yabo laysa fiha naqsun bas da tawaya kama alhayatu kaga alilmu alqudra as-sam'u albasar alhikma arrahma alulu walillahi almathalul a'la a dukkanin siffofin Allah zaka same su wato ulya ne zaka dukkanin sifa take na ƙasa babu kamala cikin ta to mumtani'a ce fi haqqihi ba za a danganta wa Allah wannan kamar almaut wannan sifa ce da take da na ƙasa ba kamala a cikin ta to Allah bai mutuwa haka aljahl annan hidi wannan sifa ce ta mu ɗan adam haka alajaz da sauransu to har iyau dai a gurguje far'i na gaba siffofin Allah sun kasu akwai thubutiyya akwai salbiyya thubutiyya ma athbata Allah li nafsihi abinda Allah ya tabbatar wa kanshi kamar alhayat alilm alqudra dukkan wannan Allah ya tabbatar ma kanshi wajibu ithbatu halillahi to ya wajaba a tabbatar ma Allah da irin rayuwa ilimi kudura da sauransu akan alal wajhi laiki bi akan fuskar da ya cancanta dan Allah asbata li nafsihi wa huwa a'lam bi sifatihi yace domin Allah kuwa ya tabbatar wa kanshi kuma Allah shine ya san wato siffofin sa akwai salbiyya ita kuma hiya allati nafaha Allahu an nafsihi siffar da Allah ya kore ma kanshi kan zulm kamar zalunci Allah ya kore ma kanshi wannan sifa fa yajibu nafyuha anallahi da haka ya wajaba a kore wannan daga Allah dan Allah nafaha an nafsihi Allah ya kore ma kanshi lakin yajibu i'tiqadu thubuti diddi halallahi ala alwajhi alakbar haka sai ya wajaba a kudirta kihiyar wannan kaga zalunci kaga adalci kenan lianna an-nafy la yakunu kamalan hatta yatadammana thubuta domin korewa bai zama cikakkiya har sai ya kunshi tabbatarwa kuma wala yazlimu rabbuka ahada kaga za a kore za a kore zalunci daga Allah a kudirci tabbatuwar adalci ga Allah kenan har iyau daga cikin far'in wannan ka'ida daga cikin far'in ta har iyau shine as-sifatu thubutiyya tanqasimu ila qismain akwai zatiyya akwai kuma fi'iliyya idan aka ce az-zatiyya hiya allati lam yazal wa la yazal muttasifan biha kasam'il basar sifa zatiyya tace wanda Allah bai gushi da wannan sifa din ba kuma ba zai gushi ba yana siffantuwa da wannan sifa kaga yanzu as-sam'u kaga Allah bai gushi ba sami'u ko kuma ba zai gushi ba da ita da haka wannan sifa ce zatiya haka albasar akwai kuma fi'iliyya hiya allati tata'allaqu bi mashi'ati tace sifar da ta ta'allaka da mashi'ati Allah ganin damar Allah in sha'a fa'alaha wa in sha'a lam yaf'alha in Allah ya so yi in Allah ya so kuma yake yin wannan kalistiwa kuma istiwa yanzu sifar ce fi'iliyya ba zatiya ba idan Allah ya so in Allah bai so ba inda Allah yana fata dai istiwa al-arsh wal maji da kuma zuwan Allah duka siffofi ne na fi'iliyya siffofi da suke fi'iliyya haka kullu sifatin min sifatil lahi fa innahu yatawajjahu alaiha thalathatu as'ila dukkanin sifar daga cikin siffofin Allah ana fuskantar mata da tambaya guda uku hal hiya haqiqiyya walimara hal yajuzu takayyufuha walimara hal tumathilu sifatil makhluqin walimara shin haqiqa ce saboda mai shin yana halasta a siffanta wannan danmi shin tana kama da siffofin halitta danmi kaga amsa ta farko in aka ce hal hiya haqiqiyya walimara sai mu ce na'am haqiqiyya li'anna al-asl fil kalam al-haqiqa ai asalin zance ma ai haqiqa ne fala yudalu anha illa bi dalilin sahih ba za a tafi ba ga wani abu sai idan akwai dalili ingantacce in kace mana hal yajuzu takayyufuha wa limaza ya halasta a siffanta siffofin Allah me amsar mu la yajuzu takayyufuha saboda me wala yuhituna bihi ilma ya bar makan shi sani in kuma kace hankalinka ne wa li'anna al-aqla la yumkinuhu idraku kayfiyati sifatillahi shi kuma hankali ba zai iya riskar yanda siffofin Allah suke ba to in kace mana to hal tumathilu sifatil makhluqina shin suna kama da siffofin mutane abokanan hal abotun da aka halitta kuma dan me me amsa nan a'a la tumathilu sifatil makhluqin siffofin Allah ba sa kama da siffofi na mutane saboda me laysa kamithlihi shay'un aga wanda ce kaida amma so wannan a gurguje kenan da haka babu tamthili babu takyifi ga siffofin Allah tamthil zikiru kayfiyati sifa ka ambaci kayfiya yadda wannan sifa take kamar misali shi kuma at-takyif zikiru kayfiyati sifa ga mu kaira bi misal shine kai at-takyif ka ambaci sifa inda sifa take ba tare da ka ba da misali ba ka ce kaza aga tamthil ka ce yadullahi kayadul kayadil insan nan kai at-tamthil ka kama ta hannun Allah da hannun dan adam in kuma takayyufi za kai shine ayu takhayyala yadullahi kayfiya muayyana shine a ce hannun Allah na da sifa sananna la mathila fi ayyil makhluqin ma ba ta da kama ga hannuwa na abokan halitta to fala yajuzu hadha takayyud wannan ma dai baya halasta dan haka al-mu'attila al-mu'attila wato sune humul ladina yunkiruna shay'an min asma'illahi sune suke inkarin wani abu cikin sunayen Allah ko siffofin shi harifun nusus suna canza nasushi an zahir ha daga zahirin su wa qawluhum al-mu'awwila raci musu al-mu'awwila masu ta'ayyuda siffofin Allah wal qa'ida al-amma fi ma naruddu bihi alayhim yanda zamu yi masa martani an naqula inna qawluhum khilafun wato zahir khilafu zahirin nususi wa khilafu tariqati salaf wa laysa alayhi dalilun sahihun wa rubbama yakunu fi ba'd as-sifati wa dhun rabi aw akthar da haka zamu ci musu zancen su wato ya saba ma zahirin nassoshi kuma ya saba ma hanyar magabata babu dalili akan wannan so da haka wannan shimfida ce insha Allah game da abin da shafi asma'ullahi da kuma sifat daga Sheikhul Allama Muhammad ibn Salih Al-Uthaymeen rahmatullahi alayhi a cikin sharhin wannan Lum'atul I'tiqad da yayi to sai mu tsaya nan insha Allah sai darasi na gaba sai mu tashi insha Allah a cikin matanin wannan littafi da zamu karanta a yau insha Allah da taimakon Allah daga wannan shiga ta gidan karatu Darul Qira'atu Salafiyya Katsina Najeriya sai Allah ya hada mu a darasi mai zuwa. Subhanaka Allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi.